I,
Honorable Jerry Kumdisi,
do solemnly swear
and affirm
that I will be faithful
and bear true allegiance
to the Federal Republic of Nigeria,
that as the Speaker, Adamawa State House of Assembly,
I will perform my functions
honestly,
to the best of my ability,
faithfully,
and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria and the law.
And the rule of Adamawa State House of Assembly.
And the rules of the Adamawa State House of Assembly.
Kun ji Malam Bashir Ahmed, magatakardar da ya rantsar da Honorable Jerry Kundisi, mai wakiltar mazabar Gombe a matsayin sabon kakakin majalisar Adamawa. Wani bangare ne na yan majalisar dokoki, mai kunshe da wakilai guda tara daga cikin 25 yayi zamansa a gidan gwamnatin jihar Adamawa, karkashin shugabancin wucin gadi na Honorable Mrs. Wale Fua, yar majalisar dokoki, mai wakiltar mazabar Demsa, inda ta gabatarwa zaman takarda dauke da sa hannun 17 daga cikin yan majalisar dokoki 25 da suka amince a tsige kakakin majalisar dokokin. Tsige kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawa Alhaji Umaru Fintiri, wanda ya zo yan sa'o'i kalilan bayan ya dage zaman majalisar, wanda ta dawo daga hutun makonni 3, zaman wanda yan majalisar dokoki guda 10 suka alarta, yayin da wasu 6 kuwa suka gabatar da hujjojinsu na rashin halartar zaman. Kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawa Alhaji Umaru Fintiri ya shaidawa muryar Amurka cewa har yanzu yana kan kujerarsa, yana mai zargin bangaren da ke yi wa gwamna James Balanglari biyayya da suka tsige shi da kullum karkashiyar wawurar dukiyar jiha ganin sauran kwanaki 30 wa'adin gwamnati mai ci yanzu ya kare.
Kakakin majalisa guda ɗaya ne, majalisar Adamawa guda ɗaya ne a karkashin shugabancin Honorable Ahmadu Umaru Fintiri. In akwai wani abin da aka yi wannan ba da saninmu ba, saboda yau mun yi zama kuma yanda doka ta shimfiɗa a majalisa, mun yi aikinmu kuma mun tashi lafiya. Amma da yammancin nan mun samu labarin cewa shi gavana ya yi sponsoring membobi guda 9 sun je sun zauna a ofishinsa, sun ce sun cire speaker da deputy speaker, kuma sun nada wani sabon speaker. Na farko, in haka ya faru ma ba daidai bane ya kasance sun zauna a ofishinsa. Tabbas a yi wawura a dibi dukiyar jama'a, a kibiyan albashi mutane na wannan watan da ya kare, waɗannan mutane su yi zama a zauren gwamnati a fadan gwamna, su yi ta ba su resolution cewa lalle mun yarda da wannan hanya, ku je ku cire wannan kuɗi, mun yarda da wannan hanyoyi ku cire wannan kuɗi, wanda ana gani kuma ba za a same su idan an kawo shi majalisar Adamawa a karkashin mulki na ba.
Na tambayi sabon kakakin majalisar dokokin Honorable Jerry Kundisi, wanda aka rantsar yau da rana, ko waɗanne dalilai ne suka sanya tsige Alhaji Umaru Fintiri?
Guda uku. Na farko, duk lokacin da aka kawo kuɗi a majalisa a bawa membobi, ba zai ba membobi duka haƙƙi. Na biyu, ya zaɓi wasu membobi su ne mutanenka, in an zo da su za a yi wannan da su za a yi wannan. Na uku, yin fuska da yake nuna wa membobi da staff da gwamnatinmu na jihar Adamawa, tunda wannan Allah ya bashi gwamna, ba mu je ba a majalisa mu je mu masa barka, ya san cewa dai mulki Allah yake bayarwa. Yana da kyau yana shugaban majalisa ya ce ba za mu je mu gaida gwamna ba, don me? Don an san da shi ai Allah ne yake bayarwa, kuma Allah yake karɓa hannun kowa ya ba duk wanda ya.
Dambarwar siyasar majalisar dokokin jihar Adamawa ya samo asali ne tun zamanin Murtala Nyako, wanda ya rufe majalisar dokokin har na tsawon kwanaki 60, ko kwanan nan ma sai da gwamna James Balanglari shi ma ya rufe majalisar bayan ta dawo daga hutun makonni 3, kannan ya bude ta yau din nan. Alhaji Abubakari Kamale, dan siyasa ne mai sharhi kan lamuran yau da kullum, ya ce al'amarin ba karamin koma baya yake jawo jihar Adamawa ba.
Ni a madadin su ma ni zan ja Allah ya isa mana. Dalili kuwa, kwanan baya lokacin Murtala Nyako, kwanaki 56 aka rufe majalisa, ba dalili, ba gara, ba koma, just kawai don kar a nada wani mutum ko kuma a tsige wani mutum a matsayin speaker. Kaga wannan ba karamin abin nan ba. A cikin legislative calendar ya ana bukata kar su kasa samu 180 working days.
Wannan shine karo na uku da ake sauya shugabancin majalisar dokokin jihar Adamawa a wa'adin wannan gwamnati. Sai dai abin jira a gani shine ko a cikin bangarorin nan biyu, gobe idan Allah ya kai mu, wa zai shugabanci zaman majalisar dokoki na jihar Adamawa? Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.